Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 7 ga watan Agusta shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, Niger ta rufe kan iyakokinta ta sama bayan da wa'adin ECOWAS wato bayan da wa'adin da ECOWAS ta baiwa sojojin da suka hamfarar da zababban gwamnatin kasar su mai da mulki ga hakurarren kasar ya cika. Hadaddiyar daular Larabawa ta aikewa kasar Chad tallafin motocin yaki da wasu kayayyakin soji karkashin wata yarjejeniyar sojin da kasashen biyu suka kulla. Sannan kasar Poland ta dada bunƙasa tsaro akan iyakarta da kasar Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu mallakin Belarus sun take dokokin iyakar saman Poland.
To kamar yadda kuka je a karin labaran a cikin shirin za ku ji cewa jagororin juyin mulkin soja a jamhuriyar Niger sun ce sun shirya tsaf domin tunkarar yiwuwar har-harin dakaru ECOWAS bayan karewar wa'adin da kungiyar ta shata a jiya Lahadi. Yace duk da yadda al'ummar Niger da na kasashen sai da yawo suka nuna rashin amincewa matakin sojan da ake hasashen amfani da shi, bayanai na nuna an jirge dakarun wannan yaki a wasu kasashe biyu na tsakiyar Afirka. A ɗaya bangaren kuma hukumomin Najeriya na ba da hakuri ga al'ummomin kasar da ke kan iyaka da Niger sakamakon tsananin rayuwa da rurrufe iyakokin kasashen ya haddasa.
But then no price is too big to pay for peace. You know, we want peace in Niger, but we also want peace.
Babu wani abu da za a ce ya fi zaman lafiya. Ana son a samu zaman lafiya ne a jamhuriyar Niger.
Haka kuma muna tafe da shirin ciki da gaskiya wanda Zarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, 'yan kasar Niger masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun yi dafifi a filin wasar Niger da ke Niamey babban birnin kasar, tare da nuna goyon bayan su da wannan mataki da suka dauka na kin bada damar tursasa musu janye juyin mulkin zuwa jiya Lahadi bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Juyin mulkin na Niger shine na 7 da aka yi cikin shekaru 3 a yammacin kasar da wato da ke tsakiyar Afirka, yankunan da suka kasance a yankin Afirka na Sahel, kana a yankin da aka fi samun matsalar talauci a fadin duniya. Hafsan hafsoshin tsaron kasashen kungiyar ECOWAS sun amince da daukan matakan soji har idan bukatar yin hakan ta taso, kana da lokaci da kuma inda za su fara kai hari har idan ba su saki shugaba Muhammad Bazoum da suke cigaba da rike tsare da shi ba, kana su mai da shi kan karagar mulkin kasar kafin karshen wa'adin da kungiyar ta kebe musu. Yayin da yiwuwar barazanar kai wa Niger hari yake dada bayyana, Niger ta rufe kan iyakokinta ta sama daga yau, wani wakilin sojojin da suka hamfarar da gwamnatin ya faɗa a wata sanarwar da aka watsa ta kafar talabijin da yammacin jiya Lahadi. Yace an aike da wasu dakaru zuwa wasu kasashen Afirka ta tsakiyar biyu a matakin farko na kintsawa don tunkarar wannan matsalar, to sai dai kuma bai bada wani ƙarin bayani ba. A ranar Lahadi ne hukumomin Italiya sun ce sun rage yawan dakarunta da ke Niger da zumar baiwa sojojin Italiya da 'yan ƙasar ta da za su iya samun buƙatar a basu kariya idan lamarin tsaro ya taɓarɓare a Niger. A wani ɓangaren kuma, hadaddiyar daular kasashen Larabawa ta aikewa ƙasar Chad motocin yaƙi da sauran abubuwan buƙatu na tsaro domin nuna goyon bayanta a kan ƙoƙarinta na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakoki mai arziki, wato a kan na ƙasar mai arziki mai faɗa a ji a Lahadi. Kasar Chad tana mabobtaka da Niger, inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata a ɗaya daga cikin kasashen yammacin Afirka da gwamnatin take goyon bayan kasashen yamma a yankin da tashin hankali ya addabi yankin Sahel. WAN ya ce kasashen biyu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar kawancen soji a watan Yuni sa'ilin da shugaban Chad janar Mahmad Idris Deby Itno, wanda yake shugabancin kasar tun bayan da mahaifin shi Idris Deby Itno ya rasu shekaru biyu da suka gabata sakamakon raunukan da ya samu a filin daga da ƴan tawaye. Wannan yarjejeniyar sojin na daga cikin wasu yarjejeniyoyin kawancen da kasashen biyu suka cimma a cewar WAM. Jamina ya tabbatar da samun tallafin motocin yaki karkashin yarjejeniyar sojin da ke tsakanin kasar ta Chad da EAU. Ministocin wato ministan tsaron Chad Dawud Iya Ibrahim ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa waɗannan kayayyakin yaki za su taimaka mana wajen karfafa tsaron dakarunmu a kokarin yakin da muke yi da ta'addanci. Hadaddiyar daular Larabawar wacce take bunkasa ma'aikatar tsaronta tana ta kokarin kara dangantakar ta da kasashen Afirka. Kasar Chad ba ƴar kungiyar ECOWAS bace to sai dai kuma wani mai magana da yawun bakin gwamnatin kasar ta Chad a ranar 30 ga watan Yuni ya shaidawa AFP cewa Deby ya garzaya Niger domin ganin irin gudunmawar da zai iya bayarwa wajen warware matsalar.
To dan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da karshen labaran duniya amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta bayar domin mayar da hambararren shugaban kasar Niger Bazoum Muhammad akan mukaminsa ya shude a yammacin jiya Lahadi, sojojin da suka yi juyin mulki sun kara tsauraran matakai da nufin tinkarar barazanar amfani da karfin soja da kungiyar ECOWAS ta ce za ta yi. Wakilinmu a Yamai Sule Muhammad Barma ya aika mana da karin bayani.
Kamar yadda ya zama al'ada tun bayan juyin mulkin da suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum, majalisar sojoji ta CNSP ta hanyar kakakinta Colonel Major Amadou Abdourahmane da ya bayyana a kafar talbijin mallakar gwamnati ta sanar da wasu matakan da ta dauka don murkushe hare-haren sojan da kungiyar sai da yawo ta kuduri aniyar kai masu da zaran suka yi kwatali da umarnin mayar da hambararren shugaban akan mukaminsa.
Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CDAO d'une quelconque intervention militaire au Niger.
Yace duk da yadda al'ummar Niger da na kasashen CDAO suka nuna rashin amincewa matakin sojan da ake hasashen amfani da shi, bayanai na nuna an jirge dakarun wannan yaki a wasu kasashe biyu na tsakiyar Afirka. Majalisar CNSP na bin diddigin tsare-tsaren wannan yaki da ake shirin kaddamarwa da izinin CDAO, saboda haka duniya ta sani duk kasar da ta bada damar kaiwa Niger farmaki to za mu dauke ta tamkar abokiyar gaba.
Sera considéré comme co-belligérant.
Wadannan sojoji da ke zargin CDAO da zama ƴar amshin shatan wata babbar ƙasa sun ce suna da bayanai da ke tabbatar da cewa shirye-shiryen kaiwa Niger hari daga wata makwabciyar ƙasa sun kankama. Saboda haka majalisar CNSP ta yanke shawarar rufe sararin samaniyar ƙasar ga ƙananan jirage daga jiya Lahadi 6 ga watan Agusta sai yadda hali yayi. Sanarwar ta kara da cewa sojojin Niger za su mai da kakkausar martani da duk wani yunkurin ratsa sararin samaniyar kasar. A yayin da ake kyautar zaton yiwuwar fuskantar hare-haren soja sakamakon shudewar wa'adin kungiyar ECOWAS bayan gangamin da suka yi a filin kwallon kafa na Stade General Seyni Kunce. Gungu-gungun matasa sun tattaru a wurare daban-daban na gundumomi biyar na birnin Yamai a cikin daren jiya domin yin abin da suka kira kare ƙasa daga katsalandan ɗin ƙasashen waje.
Sunana Nasir Janzuna, wa ke iya kawo hari ƙasan da ba ta shi ba, ƙasan da bai da iko a kanta, wai mu kallon jahilai ne ake mu a Niger ko komai? Lokacin ya ira cika mu muna nan in ka lura inin yau tun safe garin Yamai gaba ki daya daga wanda suka hadu wannan bangare sai wanda suka taru wannan bangare kusan matasa da maza da mata kowa na waje mun ce musu lalle muna jaba yanda sojin mu da sojin kasashen mu abukan kawanya na abukan zumunci da suka ce za su kama mu cewa da na Mali na Burkina Faso da sauransu da mu da su duka shirye muke bayan sojawan mu ɗan kasa mun hutu.
A yammacin Asabar labarin wani ayarin sojan Faransa da aka hango a garin Walam kan hanyar su ta zuwa Yamai ya karaɗe kafafen sada zumunta.
wanda wasu suka dauka a matsayin shirin afkawa sojan CNSP. To amma ofishin jakadancin Faransa a sanarwar da ya fitar ya karyatar da waɗannan bayanai, yana mai cewa dakarun da ake magana a kansu sun shafe watanni suna ayyukan sintiri na haɗin gwiwa da takwarorin su na Nijar don yaƙi da ta'addanci. Kodayake jama'a na gudanar da harkoki ba tare da wata damuwa ba, hankulan mazauna birnin Yamai sun karkata a tsawon daren jiya wajen fadar shugaban ƙasa don jin yadda za ta kaya sakamakon barazanar da ƙungiyar ECOWAS ta yi wa Janar Abdurrahman Tani da muƙarrabansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Kasar Poland ta dada bunƙasa tsaro akan iyakarta da Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga Belarus sun take dokokin saman kasar Poland. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta shaida wa manema labarai cewa akwai yiwuwar dawowar Rasha kan yarjejeniyar safarar hatsin ta Bahar Aswad. Ta ce, an sanar da mu cewa a shirye suke su dawo a ci gaba da tattaunawa, sai dai zuwa yanzu ba mu ga wata alamar hakan ba. Jami'an Ukraine sun faɗa a ranar Laraba cewa har-harin jirgin marasa matuki da Rasha ta kai sun lalata na'urori a tashar jirgin ruwan da ke yankin Odessa a kudancin Ukraine, yayin da Rasha ta kaddamar da har-harin jirgin marasa matuki da suka auna babban birnin Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin da Rasha ta kai ya lalata na'urar da ake dakon hatsi da shi, sannan kuma ya haifar da gobara a gine-ginen masana'antar da kuma tashar jirgin ruwa. Tun bayan da ta janye daga yarjejeniyar safarar hatsin ta Bahar Aswad a watan da ya gabata, babu kakkautawa Rasha ta yi ta kai hari kan masana'antar hatsin Ukraine da ke Odessa kafin ta janye daga yarjejeniyar da ta bada damar a yi safarar hatsi daga Ukraine ta Bahar Aswad. Rasha ta yi korafin cewa an gaza mutunta wata yarjejeniyar da za ta bada damar safarar takin ta zuwa kasashen waje. A ƙarshe, yayin da aka maida hankali sosai akan fadan da ake gwabzawa a babban birnin kasar Sudan, Khartoum da yankin Darfur da ke fama da tashin hankali, sai dai kuma ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin Kordofan da ke kan iyaka da kudancin Sudan. Kamar sauran dubban mutane, Muhammad Hamdan ya isa Sudan ta Kudu daga El Obeid da ke arewacin Kordofan. Ya ce tun bayan da rikici ya barke a Sudan a tsakiyar watan Afrilu, faɗa tsakanin sojojin Sudan da ƙungiyar mayakan ƙasar RSF ya daɗa ta'azzara.
Aisha Mu'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya musamman masu hada-hadar kasuwanci a kan iyakar kasar jamhuriyar Nijar ke kokawa da yadda matakin rufe kan iyakokin kasashen ya kawo koma baya ga harkokinsu na kasuwanci, gwamnatin Najeriya ta ƙara ba su haƙuri kan matakin da take na wucin gadi ne. Muƙaddashin shugaban hukumar hana fasakwabi Bashir Adewale Adeni shi ne ya sanar da haka lokacin da yake zagayen iyakokin Najeriya da Nijar domin tabbatar da suna rufe, kamar yadda ƙungiyar ECOWAS ta yi matsaya a kai. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da wannan rahoto.
Duk da yake jagororin gwamnatin soji a jamhuriyar Nijar tuni sun bude iyakokin kasar da wasu kasashe da ke makwabtaka da ita da suka hada da Mali, Chadi, Burkina Faso, Libya da Algeria, iyakokin tare da Najeriya har yanzu sun ci gaba da kasancewa a rufe. Wannan yanayin tuni da haifar da koma baya ga hada-hadar kasuwanci da cuɗanyar mutane a kasashen biyu.
Sunana Alhaji Usman. Hakikanin gaskiya mun sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda gaskiya mu wannan jirgin mulki da aka yi Nijar gaskiya kamar mu an kawashi, saboda gaskiya kasuwa ta tabarbare gaba ɗaya, komai cikin satin nan ba abin da ke gudanawa, gaba ɗaya komai ya tsaya cik ba shiga ba hita. Gaskiya bamu ji daɗi wannan abu ba da ya faru a jamhuriyar Nijar gaskiya.
A wani mataki mai nuna gwamnatin Najeriya tana kan bukarta na tabbatar da ci gaba da rufe iyakokin bisa ga matakin ƙungiyar ECOWAS. Gwamnatin ta bayar da haƙuri akan illolin da rufe iyakokin ya haifar. Muƙaddashin shugaban hukumar hana fasakwabi a Najeriya Bashir Adewale Adeniyi ya ce matakin na wucin gadi ne duk da yake ba zai rasa kawar da diba ga wasu mutane.
But then no price is too big to pay for peace. You know, we want peace in Niger, but we also want peace.
Babu wani abu da za a ce ya fi zaman lafiya. Ana so a samu zaman lafiya ne a jamhuriyar Niger da ma dukkanin kasashen da ke yankin. Wannan matakin an dauke shi ne don tabbatar da tsakkakiyar demokradiya a Niger da Najeriya da ma dukkanin kasashen da ke yankin.
Business can only thrive when there is peace. When there is no peace,
harkokin kasuwanci za su ci gaba ne kawai idan za a samu zaman lafiya. Idan ba zaman lafiya kuma aka san haka za a samu. Don haka ana so a fara samu zaman lafiya kafin ci gaban hada-haren harkokin kasuwanci. Wannan matakin na rufe iyakoki ya kawo cunkoson manyan motoci makare da kaya waɗanda ke son shiga jamhuriyar Niger amma ba dama. Duk da yake da yawa daga cikinsu sun sallama sun koma inda suka fito a cikin Najeriya.
Yakubu Muhammad Kaule daga Gombe. To halin da muke cike muna neman taimako ne a taimaka mana mu samu mu koma gidajen mu. Saboda har ga Allah muna cewa na da anan gurin in ka duba ka dan zaga nan gurin tukwanen girki kawai za ka gani nan gurin. Ba abun da za a ci. Kudaden da suke hannun mu gaba dai sun kare. Sai dai ka roki dan uwanka in ya rike 100 ko 200 ka samu ga kariya. To har ga Allah muna neman taimako a taimaka mana mu samu mu wuce mu koma gidajen mu.
Yanzu da yake wa'adin da kungiyar ECOWAS ta bayar ga gwamnatin sojan Niger ya cika da yawa mutanen kasashen yankunan sun zura ido domin ganin yadda za ta kaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka akwai da yau sai ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a biyoyahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan cewa wuka fata hudashi da har kullun su yake take haƙin dal'adama. A yau za mu duba batun kama wani kwamandan 'yan banga a jihar Taraba da maimakon ya zamto mai tabbatar da doka da oda sai ya zamto mai cin zarafin wasu 'yan Najeriya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumer. Sabon shirin zai sake koma a jihar Taraba don bin labarin kama wani kwamandan 'yan banga mai suna Ciyaman Jildi. Da bincike ya nuna yana da mara goyon bayan tsohuwar gwamnatin jihar ta gwamna Darius Dickson da ta karfafa wasu 'yan banga gwiwa da sunan yaƙi da barayin mutane. Makiyaya sun lubawa da ke jihar sun nuna farin ciki ga labarin kama Ciyaman Jildi wanda suka ce yakan kashe musu 'yan uwa da awon gaba da dukiyarsu. Jami'an tsaro sun kama Jilda ne a lokacin da yake har matafiya aikin haji da ya gabata inda aka kai shi Abuja. Shugaban Sullubawa Ardakiri ya shaida filin ciki da gaskiya abin da ya faru.
Ke sunana Ardakiri Taraba City Gasol Local Government Yarima Ward.
Oh, a karamar hukumar gasol kake?
Eh, karamar hukumar gasol ne.
Eh, kai mai shanu ne?
Eh, ni mai shanu ne, ni makiyayi ne.
Kana da shanu kana kiwon su?
Eh, ina da shanu ina kiwon su kuma ina noma a wurin. Ina dan nema ma iyalai na abin da za su ci.
To, yi mana bayani me kake so ka sanar da mu?
Eh, abin da kake so sanar da ku akan abubuwan da suke faruwa a yankin Taraba City. Musamman irin Gasol Local Government, Bali Local Government, Gashaka Local Government da Donga Local Government. Abin da yake faruwa a watan tara shekaran da ya wuce kenan, irin yana da kwana goma da shi dai aka soma yi muna wani ta'addanci wanda aka nada waɗansu 'yan ta'adda da sunan 'yan banga a kan duk inda suka ga wani bazanfare ko bakaci ne a kashe a kwashe dukiyar shi. Aka soma da Katsinawa ana kashe su ana jefa su ruwa.
Katsinawa kamar yaya?
Katsinawa dai makiyaya ne ya amma duka irin mutanen mu ne wanda suka fitowa a arewacin Najeriya man da daddewa mazauna Taraba
ku mutanen nan da ake kira sulubawa
eh mu ne mu sulubawa kamin a kai gare mu kenan sai da aka fara da wannan kabilun guda biyu Kacinawa Jabunawa har aka koma da Zamfarawa aka shiga mu ne sulubawa kuma ni ne arzo su duka Taraba City ina da shekara 42 a Taraba City a nan ga su local government
Eh faɗa mana menene dalilin da yasa aka sa ƴan banga suke daukar matakai akan waɗannan mutane
dalilin da yasa aka sa ƴan banga suka doki waɗannan ba ƴan banga bane waɗannan ƴan ta'adda ne don ƴan banga kan ba wani ɗan banga da za a ba AK-47 yana yawo da ita ni na da waɗannan ƴan ta'adda ne sannan kaman jagoran nasu su ciya mun jule ina waya da shi na san shi ya tashi a gargashi na na san da shi eh kabi abu mutane wurin ne ko da muka zo a wurin muka san shi yana yaro karami baki na shi yana ga me yace wannan abu umburni ne wanda gwamnatin Taraba gwamnatin Dajo ta basu yace ta diba musu shekara uku duk inda wani bakaci ne ko ba zanfaje ko ba jahuli ko ba sulube yake to su tabbatar da sun kakkabe shi a kasan su kashe shi su kwace duken shi kuma haka ne yake faruwa
amma menene dalili me kuka yi wani irin laifi kuke yasa ake muku
ba wani dalili an kijinin mu ne kawa an shirye za a yi muna ta'addanci an shirye za a yi muna sata ne da hikima ana so a kwace dukiyar mu ana so yanda za a yi shi yasa aka gagaro da wannan hikiman aka ce bari a labe da maganar banga saboda sanin da za a yi kashe mashi dukiyar mu amma babu wani laifi wanda aka ce gashi muna da shi wanda aka same mu da shi babu
akwai sauran makiyaya waɗanda wannan abun baya shafa su kenan
eh akwai waɗanda duka waɗanda suka yi cikin wannan ta'addanci to wannan abun bai shafe su ba waɗanda suke da suka shiga waɗannan ƙungiyoyin na bangan nan da ake cewa banga amma ni abun mamaki a ce dan banga yana rike irin bindigan da soja yake rikewa kuma yana shiga gari da ita
Shahararren jagoran ƴan banga a jihar Taraba Babangida Commander ya nuna kyamar yanda Julde ya gudanar da ayyukansa na sintiri da yake akwai rashin tantancewa da kan kai ga kisan gilla ga waɗanda ba su yi laifin komai ba
Commander Babangida me za ku ce kan chairman Julde dake hannun jami'an tsaro yanzu
to sai ce maganan chairman Julde da yake hannun jami'an tsaro shi ka san yanayin aiki ba wanda baya kuskure ko ba gaskiya ba
Ina ji.
To sannan shi chairman Julde da ake magana kaga na farko dai kungiya ne na miyatti shi. Sannan kaga ko kungiya na maharba wanda ni muke cikin ta yanzu Alhaji Nasiru. To ka san yanayin ababe kowa da horon da aka yi mishi a basun ayyukoki amma ni magana na da nake batun maganan chairman Julde. Ina son a duba idan chairman Julde yayi banna yayi gyara wani waje to gwamnati ta duba a duba mishi a san sassauta mishi amma gaskiya kuskure kan yayi an yi kuskure a cikin wannan lamurkan da na ji ni da na ji aka kira ni ake faɗa min don akwai wanda ma an sun kira ni akan lalle yaro na ne ko kuma ni ina sane da abun da yake nace ni nace to ni duk wanda ya faɗa wannan insha Allah amma ga misalai da zan bayar a yi bincike ko hukuma ko menene ko ba gaskiya ba tunda ake komanda Babangida ake komanda Babangida ni ban taba barawon cikin gari kamar ban doke shi barawo ba ina shiga jejin faro toshi in an ci an ɗibi wa'annan an yi nan an ɗibi shanu inje adadin shanu da gefen plateau gefen Taraba ni dai duk shanun da na samu an sato an tada ina bin kado har na gane masu ci a mayar musu da kayansu to babban matsalan da ya Alhaji Chairman Julde ya yi aiki a Taraba amma chairman Julde matsalan da aka samu kamar lokacin da nake musu surutu daidaiben shanun da ake yi na mutane a zo a tara su bari wannan bai da umfani ba haka ake so ba shi idan da ka yi taimako idan da ka yi fito ka yi fito da dan ta'adda ka yi taimako to shi mai kayan da aka zalunta a nemi ta hanyar da yake a ba da wannan kayayyakin to ni she na rasa ganewa da shawukan da nake bashin da wasu ababen da nake ta bashin a'a ya ake yi akwai masu ba su shawarin ya so batun shawuruka na ne ya so batun ayyukoki na ne ni wallahi ban sani ba har kaga Allah ya sa hakan ya faru da shi ni je ina roƙo idan akwai abun dubawa da gwamnati za ta yi su jami'an tsaro su yi dubawa akan chairman Julde in akwai kofa akwai ta yanda da yi a gyara to ina roƙo mishi a gyara mishi idan babu kuma sai dai in ci Allah kawo sauki wannan lamarin
kokarin mu da muka yi na jin martanin jami'an tsohuwar gwamnatin Darius Dickson ya ci tura amma shugaban kungiyar mai ta Allah na kasa Baba Usman ya buƙaci jami'an tsaro su yi binciken kokof da gurfanar da jul daga ban shari'a yana mai cewa a baya sun sha rubuta korafi ga rundunar ƴan sanda dan daukar matakan hukunta juldi
matukar cewa ba za a kawo mai laifi a mai hukunci doka da oda na kasa yana yin aiki kuma duk dan kasa a tabbatar ya bi doka da oda na kasa wanda bai bi ba daman an tanade matakai da dama na tabbatar da rashin gaskiyarsa dan a mai hukunci ai kamata ya su zauna su hada kansu su magance abin da yake tsakanin su cikin lumana da kwanciyar hankali ba kuma sai da hada su fada aje suna takakkace junan su da kansu ba dama ita taraba ai tana da tarihi na irin wayannan rikice-rikicen ai ba sabo abu bane yana nan tsakanin jukun da TV suna yi tsakanin jukun da Fulani suna yi ai kabilu uku nan duka daman gaba ne tsakanin su da rikici a tsakanin su wannan ai daman ba wani sabo abu bane amma zuwan wannan gwamnati na Kefas ai an fara zama tsakanin wayannan kabilun kuma yana tabbatar an yi zama wanda aka samu sulhu da fa'inta wanda aka yi shi a takum dan a kawo ƙarshen wannan al'amarin ba a taɓa yin zama na sulhu na wayannan kabilun guda uku ba sai zuwan ita wannan gwamnatin Kefas so muna tsammanin shi wannan sabon gwamna da ya zo muna da yaƙini da tsammanin zai ɗauki mataki na fitar da haƙƙin kowa muna da yaƙini da tsammanin zai kawo ƙarshen wannan al'amarin a cikin kwanciyar hankali da lumana muna kuma tsammani a matsayin shi na tsohon jami'in tsaro zai tabbatar da dukkan wanda ya aikata laifi ko shi waye ne za a hukunta shi yanda ya kamata a hukunta shi wanda ko bai aikata laifi ba za a bar shi ya tafi a bansa adalci da gaskiya shine zai kawo ƙarshen wannan al'amarin kuma wannan shine abin da muke tsammani a gurin wannan shi sabon gwamna dan mai adalci ne kuma mun tabbatar da gaskiyarsa mun tabbatar zai adalci da gaskiya dan ya kawo ƙarshen wannan al'amarin bayan da za a yi mutum ya kashe mutane kuma an san cewa ya kashe a bar shi ta haka bayan an kama shi kuma duk inda mutum yake kashe mutane ai ya san ya aikata laifi kaga an kama shi kuma ai hukunci ya kamata ai mara da haka mu kungiyar ba ta goyon bayan taɓa ba ta goyon bayan tashin hankali ba ta goyon bayan kowane irin aikata laifi.
Masu sauraro makiyaya sun luɓa da ke jihar dai sun nuna farin ciki da suka samu labarin an kama juldi wanda suka ce yana kashe musu mutane da sace dukiyoyinsu. Za mu ci gaba da ƙoƙarin jin ta bakin tsoho gwamnatin jihar Taraba ta Darius Dickson kan wannan batu. Abin da ya sauka kenan a wannan makon sai a biyo mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na Nasiru Adamu Ali Kaya. Mr. Phil Hashim kuma yake cewa mu kasance lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice a jiya Lahadi ƴan kasar Niger masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun yi dafifi a filin wasar Niger dake na mai babban birnin kasar tare da nuna goyon bayan su da wannan mataki da suka dauka na kin baiwa ba da damar tusa samu su janye juyin mulkin da suka yi a kasar. A wani bangare kuma hadaddiyar dolar kasashen Larabawa ta aike wa kasar Chadi motocin yaki da sauran abubuwan bukata na tsaro domin nuna goyon bayanta akan kokarinta na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakoki na kasar mai arziki mai fada a jiya Lahadi. Kasar Chadi tana makwabtaka da Niger inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata ɗaya daga cikin kasashen yammacin Afirka da gwamnatin take goyon bayan kasashen yamma. Kasar Poland ta dada bunƙasa tsaro akan iyakarta da Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga Belarus sun take dokokin saman kasar Poland. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas-Greenfield ta shaida wa manema labarai cewa akwai dawowar Rasha kan yarjejeniyar safarin hatsi ta Bahar Aswad.
Masaurari a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu sallama bari mu sanda sakon jajantawa da ta'aziyya a madadin shugaban sashen Hausa da muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto da ilahirin ma'aikatan sashen zuwa ga iyalai da ƴan uwa da dukkan jama'ar gundumar sanyin na dake karamar hukumar mulkin Tambol ta jihar Sokoto dake arewacin Najeriya bisa rasuwar basarakin garin wato Ardon Sanyin na Alhaji Shehu Garba a ranar Juma'a da ta gabata tare da fatan Allah ya ji kansa da gafara ya kuma bada hakurin jure wannan rashi mu kuma ya kyautata ta mu idan ta zo yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawi da ya tsara shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma assalamu